Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 20 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballa, yau Lahadi take ranar 'yan gudun hijira a duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da kuma karrama 'yan gudun hijira a duniya. Cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau Lahadi cewa mutane sama da miliyan 178 ne suka kamu da COVID-19, kana wasu miliyan 4 ne suka mutu da cutar a faɗin duniya. Masana hasashen yanayi a Amurka sun yi kashedi akan samun ambaliya mai barazana ga rayuwar jama'a a wasu sassan yankin kudancin kasar, musamman a tsakiyar Alabama, yayin da wata mahaukaciyar guguwa take kadawa a jihohin da ke gabar teku.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za mu kawo muku hira ta musamman da sarkin Yauri Dr. Zayyana Abdullahi kan sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke garin Yauri a jihar Kebbi.
An shaida mana cewa ɗaliban da aka ɗauka sun fi 50, kuma jami'an tsaro alhamdulillahi kan farko sun ɗauki mataki da sauri, suna cikin daji ne kuma an samu fitar da wasu.
A jamhuriyar Nijar kuma wani cece kuce ne ya barke kan gina wa 'yan majalisar dokokin kasar otal a birnin Yamai.
Tsakani da Allah, wai ba abin da za a yi zamanto wanda kullum a yi kalisahi daidai da dusan rayuwar talakan da suke cikin kai barkita. Wannan abubuwan kai yanzu a ganin ka tsakani da Allah an wa kasar adalci.
Sannan kuma za ku ji cewa taɓarɓarewar matsalar tsaro a gabar tekun Gini ya sa rundunar sojojin Ghana ta nemi taimako wurin takwarata ta Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Lahadi take ranar 'yan gudun hijira ta duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta ware ranar 20 ga watan Yuni ne domin tunawa da kuma karrama 'yan gudun hijira a duniya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNCHR ta ce wannan wata rana ce ta tausayawa da kuma fahimtar hali da 'yan gudun hijira ke ciki, kana a gano kokarin da suke yi na sake gina rayuwarsu. A yau Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa, yana mai cewa yau na ƙaru da sauran duniya a cikin bukin ranar 'yan gudun hijira ta duniya domin ƙarfafa gwiwar miliyoyin mutane da tashin hankali ko tsanantawa ko kuma yaƙi ya tilasta musu barin ƙasashensu. Biden ya kuma ƙara da cewa a wannan ranar muna ƙara jaddada ƙoƙarinmu na fidda waɗannan mutane cikin damuwa ta hanyar taimakon jin ƙai da kuma ninka ƙoƙarinmu wajen magance matsalolinsu ciki har da tsugudar da su. Ya ce muna ƙoƙarin haɗa hancin 'yan diflomasiyya domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a ko'ina a duniya. Cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau Lahadi cewa mutane sama da miliyan 178 suka kamu da COVID-19, kana wasu miliyan 4 suka mutu da cutar a faɗin duniya. Amurka ta ce za ta tura rigakafin COVID-19 miliyan 23,500 zuwa ƙasar Taiwan, inda ta yi ƙari a kan alkawarinta na farko na ba da zubin allurar 750,000. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya ce ƙarin rigakafin daga Amurka wani gagarumin kyautatawa ne na ƙawance. Shugaba Joe Biden ya ce gwamnatinsa za ta raba rigakafi miliyan 80 ga ƙasashe a faɗin duniya. Ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 58 a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe. Gabaki ɗaya dai Indiya tana da kusan miliyan 30 na waɗanda suka kamu da cutar. Amurka kaɗai ce a gabanta da miliyan 33. Wani ɗan ƙasar Uganda mai wasan guje-guje ya kamu da coronavirus bayan ya isa ƙasar Japan kafin fara wasannin Olympics a birnin Tokyo, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Sai dai ba a ambaci sunan ɗan wasan ba, amma an killace shi a wani gidan gwamnati. masu hasashen yanayi sun yi kashedi akan samun ambaliya mai barazana ga rayuwar jama'a a wasu sassan kudancin Amurka, musamman tsakiyar jihar Alabama, yayin da wata mahaukaciyar guguwa take kadawa a jihohin da ke gabar teku. An zuba ruwan sama kaman da bakin kwaliya a cikin daren jiya Asabar zuwa safiyar yau Lahadi a yankunan Birmingham da kuma Tuscaloosa. An ceto sama da mutane 20 da karamin jirgin ruwa a garin Northport da ke jihar Alabama, a cewar talabijin WVUA. Hukumar agajin gaggawa ta gundumar Tuscaloosa ta faɗa a wani sakon Twitter cewa ma'aikatan sa-kai na Red Cross sun taimakawa mutane da ambaliyar ta shafa. Shi ma shugaban ma'aikatar kwana-kwana a Birmingham, Captain Brian Harrell, ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa ana nan ana binciken wani mutumin da ake ganin ambaliyar ta ja shi.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yauri a jihar Kebbi, sarkin Yauri Dr. Ziyana Abdullahi ya ziyarci makarantar domin gane wa ido da jajantawa al'ummar garin. Sarkin ya ba su tabbacin aikin kubutar da ɗaliban da aka sace da dakarun tsaro da 'yan sa kai suke gudanarwa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayanin halin da ake ciki daga bakin sarkin.
Wato, ɗazuna tafi can makarantar, kuma duk ɗalibai ba su nan, iyayensu su sun ɗauke su. Sannan kuma sun duba cewa ko inda za su ciyar ba wurin mutum 80 ba su son su dawo makarantar saboda tsoro. Sannan dai da yardan Ministry of Education da wasu organization mun yarda za su zo nan cikin garin Yauri su yi jarabawa. To kuma an shaida mana cewa ɗaliban da aka ɗauka sun fi 50, kuma jami'an tsaro alhamdulillahi kan farko sun ɗauki mataki da sauri, suna cikin daji ɗin kuma an samu kubutar da wasu, kuma ana nan kuma an ƙaro sauran jami'an tsaron. Labarin da muka samu an kashe 'yan ta'addadin da yawa. Abin da ke fata dai shi ne sauran ɗaliban Allah ya sa a dawo da su. Kuma na yi magana da hakimai da wayan ƙasa cewa su ba da goyon baya, su tabbatar da sun haɗa mutanensu da abin su gani, ko sun ga wasu mutane suna su abubuwan da ba gane ba su yi sauri su waje. Domin mun samu labarin cewa su 'yan bindigan nan sun ɗan wace haka, sun bar musafir nasu da makamansu sun shiga cikin ƙauyuka. To kaga wajibi ne a tabbatar da an mutanen mu sun lura da wannan abin, kuma su ba da rahoto kan duk wani baƙin da suka ga sun shigo cikinsu. To a takaice dai abin da muka yi magana kenan zuwa na birnin Yauri.
To kawo, yanzu da muke magana da kai, an samu ƙarin tabbaci ko ƙarfin gwiwa cewa sauran ɗaliban da aka satar za a kubutar da su, kuma daga cikin waɗanda ke hannunsu akwai waɗanda aka ce wai sun rasa rayuwarsu cikin ɗaliban?
To mun samu labarin cewa mutum kudi ne mutane biyu sun rasu, suna ciya saboda bindiga ne, suna ciya saboda wahala. To babu tabbam, to amma insha Allah tunda dai jami'an tsaro suna nan haikan suna bin waɗannan mutanen, to muna sa ran Allah yarda za a kubutar da su. Kuma kamar da ce an kashe wa da yawa daga cikinsu, wanda zai sa wata kamar alage musu kashi kenan. Kuma don tun farko din nan an ɗan sakaci, domin sun daɗe nan cikin dazukan nan tsakanin Zamfara suka shigo Kebbi ta Zuru. To a kusa yi bana da ya Zuru, amma ba a ɗauki mataki sosai ba, kuma ga sun ganga wurin. To a nan ma na alhamdulillahi an ɗauki mataki. Ina fata muna roƙon Allah, muna addu'a ƙwarai, Allah ya kawo mu ƙarshen wannan abin, kuma wannan yaron Allah ya sa a sako su lafiya.
Sarkin Yauri Dr. Ziyana Abdullahi kenan a zantawarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Lahadi an dage zaman tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran tsakanin wakilan Iran da na manyan kasashen duniya guda shida, domin komawa su karɓi shawarwari a kasashensu bayan sun gaza warware wasu muhimman batutuwa, in ji shugaban tawagar Iran. Mun kusan cimma yarjejeniyar, amma tazarar da ke tsakaninmu da kuma ƙoƙarin fidda wannan tazaran wani aiki ne mai wahalan gaske, in ji Abbas Arrakshi, yana faɗa wa talabijin Iran a Vienna. Yana mai cewa za mu koma Tehran, sai dai babu tabbas akan ranar da za a ci gaba da tattaunawar a hukumance. Tun a cikin watan Afrilu ne aka fara tattaunawar a Vienna domin lalubo hanyar da Iran da Amurka za su aiwatar da abubuwa da ke kunshe a yarjejeniyar da kuma komawa ga cikakken riko da yarjejeniyar. Washington ta janye kanta ne daga yarjejeniyar a shekarar 2018 kana ta ƙara takunkumai a kan Tehran. A ƙarshe, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sanar a hukumance cewa ɓarkewar Ebola na biyu a ƙasar Guinea ya zo ƙarshe, wanda ya hallaka mutum 12 a cikin watan Fabrairu. Mutane 16 da aka tabbatar da sun harbu, da wasu guda 7 a cikinsu da cutar ta yi tsanani, a cewar alƙaluman hukumar WHO. Za a iya danganta nasarar daƙile ɓarkewar cutar da darasin da aka ɗauka a annobar a shekarar 2013 zuwa 2016 wanda ya hallaka sama da mutane 11,300, wanda galibinsu a ƙasashen Guinea da Liberia da kuma Saliyo. Mutane 12 ne da suka mutu a wannan lokacin. Ka'idojin ƙasa da ƙasa na nufin tun da ƙasar Guinea ta kwashe kwanaki 42 adadin lokacin da ƙwayar cutar ke girma, ba ta samu sabon kamuwa ba kafin aka ayyana ƙarewar cutar a ƙasar. Shi ma ministan kiwon lafiyar Guinea ya maye madadin shugaban ƙasar Alpha Conde ya ayyana ƙarshen Ebola a ƙasar.
To a gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Rundunar sojojin ruwan kasar Ghana ta nemi taimakon rundunar mayakan ruwan Najeriya don shawo kan matsalar tsaro da ke kara taɓarɓarewa gabar tekun Gini. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Babban Hassan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awol Gambo, ke jawabi a wani taron inganta tsaro a ruwa da sojojin ruwan Najeriya da na kasar Ghana suka gudanar a nan Abuja, yayin da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Ghana Rear Admiral Isa Adam Yakubu ya kawo ziyarar aiki Najeriya. Admiral Awol Gambo ya ce gabar tekun Gini a halin yanzu na ƙara fuskantar kalubalen tsaro sakamakon ƙarancin sojin ruwa da za su iya tsada wannan shiga. Da hakan ya farfaɗo da aika-aika irin na 'yan fashin teku, garkuwa da mutane a cikin ruwa, da ma kai hare-hare ga muradan tattalin arziki da ma jiragen ruwan. Babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya ya ce wannan taro zai samar da haɗin kai na samar da tsaro irin na bai ɗaya a cikin ruwa, kamar yadda tsarin yarjejeniyar Yaounde na shekara ta 2013 ya cimma don kare hada-hadar tattalin arziki a wannan shiya. Tun da farko cikin nasa jawabin, babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan kasar Ghana Rear Admiral Isa Adam Yakubu ya ce
this meeting is at the behest of our president Nana Addo-Dankwa.
Ya ce shugaban kasar ta Ghana Nana Akufo-Addo ya umarce su da su gana da rundunar mayakan ruwan Najeriya don samu hanyar bai ɗaya na tunkarar kalubalen tsaro da ke ƙara mamaye gabar tekun Gini, bisa la'akari da ƙarfin sojojin ruwan Najeriya. Ghana na fatar Najeriya za ta samar da mafita, don Najeriya babbar yaya ce kuma an san za ta iya, domin in ka tsare gidanka alhali gidan makocinka na cin wuta, to kai ma baka tsira ba.
More capacity than when you secure your waters and your neighbor's house on fire. You are not safe.
Masu sharhi kan al'amuran ruwa irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na cewar wannan ganawar ya zo daidai lokacin da ya dace.
Kasancewar Najeriya ƙasa ce babba a Afirka ta yamma, tana da ƙarfin sojoji fiye da waɗannan ƙasashe da suke cikin wannan yanki, ko na sama ne ko na ruwa ne ko na ƙasa. To saboda haka Najeriya tana da sojoji ruwa masu ƙarfin gaske wadda ba za ka iya kwatanta su da ta Ghana ba. Ghana ƙaramar ƙasa ce idan ka haɗa ta da Najeriya. Idan sun zo sun buƙaci wani haɗin kai, ba zai iya zuwa da mamaki ba kasancewarsu ƙasa wadda ƙarfinta bai kai na sojojin ruwan Najeriya ba. haɗin kai da suka bukata zo su da sojojin ruwan Najeriya abu ne mai kyau wanda kuma zai taimaka koda ba komai kowane bangare zai iya samun moriyar wannan haɗin kan da domin saboda aka ce hannu biyu yafi hannu ɗaya to saboda haka wannan zuwa da yi abu ne na haɗin kai wanda kuma zai haifi dami idonu wanda kuma yana da kyau zai kawo ƙarshen biyu duka ci gaba a wajen yaki da ta'addanci da waɗansu muggan aiki da ake aikata su a kan ruwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, a jamhuriyar Nijar wani shirin gina otal a birnin Yamai domin 'yan majalisar dokokin ƙasar ya haifar da cece-kuce a game da yawan kuɗaɗen da za a kashe wajen gudanar da wannan aiki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A watan Mayun da ya gabata ne aka rajistar kwangilar ginin sabuwar otel ɗin da za ta zame wa 'yan majalisar dokokin ƙasa masauki a tsawon lokutan da za su shafe na halartar zaman majalisar da ke nan Yamai. Sai dai tuni wasu 'yan Nijar suka yi wa wannan yunkuri ca saboda cewarsu bukatun al'umma a yau sun wuce batun gina otel. Alhaji Salisu Amadu mamba ne a kungiyar RNDD.
Tsakani da Allah wai ba abin da za a yi zamanto wanda kullun ayi kalisahi daidai da dushan rayuwar talakan da suke ciki gurgita wannan abubuwan kai yanzu a ganin ka in tsakani da Allah an wa kasar adalci
da yake mai da martani ga masu korafi akan wannan aiki. Dan majalisar dokokin kasa Honorable Lawali Ibrahim Mai Jirgi na cewa bai ga laifi ba idan aka saka 'yan majalisa cikin kyakkyawan yanayin aiki.
Ba an yi shi ba ne don wani ba, an yi shi ne don dubututuwa su zo kamar yadda wanda muke take tun zamanin kolan ne tun na sare ne ake ciki. In gaya muka wace madada muke ciki, akwai bature da aka kawo cikin gurbi da mai ce ta gasa ta ci ba ta kwana nan sai otal aka je aka kawo mata. An ce otal da dubute wurin gari ɗakin zana ma lahiyayya wannan inda ake kwana kiɗan. Ni da nake magana ta ɗauro lokacin da aka kare gina sai shekaru huɗu ba kare ba, ni na kare ta tenue sai wanda Allah so daga cikin mai koma.
Sama da miliyan 14,000 na sefa ne aka bayyana cewa za a kashe ta hanyar wannan kwangila da aka baiwa wani kamfanin cikin gida nauyin aiwatar da ita. Yan rajin kare haƙƙin jama'a na ganin abin tamkar almubazzaranci ne aka yi da kuɗin ƙasa.
Nijar yanzu ta fito daga cikin yanayi wanda ya zamanto an wawa ƙasa, an bifa caka, an kashe kuɗi ba daidai hanyar da ya kamata ba. Talaka bara an mashi ruwa wanda ya zamanto mutane suka rasa inda za su shiga. Talaka ga su nan 'yan ta'adda sun koro su, sun rasa abinci, yana nan wani wuri an yi hatsi, wani wuri ba a yi ba. Talaka yana nan yanzu a yau bisa kan titi Karajibi. Kuɗin shi ne kake amfani da shi kuma kake amfani da wannan matsayin naka kake ɓannin da ba haka nan ba.
To amma 'yan majalisar na da abin cewa don kare kansu daga irin wannan zargi.
Shugaban kasa kamar da ga muka ɗakin shi na kwana da shi da iyalin shi ya gyara shi a miliyar 11 wannan za a ma dubututuwan kasa wakilan al'umma ɗakin wannan ɗaki 200 ya zama na abin kai da kawo. Afreda security kamar abin da shi tsaro tana da miliyan 800 suka mai da shi 11 miliyar ba wanda ya ce komi. Dan mi yanzu a gina ni zai ciya komi. Ina rikicin da ke akwai na ba da kasuwanci ne. Shi ake faɗa me ginawa ni ban gallahin shi ba.
Tun a shekarar 2012 ne majalisar dokokin ƙasa ta bullo da shawarar ginawa 'yan majalisa otel don mai gurbin ɗakunan da suka saba sauka. Sai dai hakan bata samu ba har zuwa lokacin da shudaddiyar majalisar da Usaini Tinni ya jagoranta ta farfado da wannan aiki. Yayin da a yau sakatariyar majalisa mai ci ke cewa ofisoshi take shirin ginawa don inganta yanayin aiki, wasu majiyoyi na cewa katafariyar otel ce aka kuduri aniyar ginawa a unguwar Lazare ta nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma. Za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Marhaba masu sauraro, barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. talla. A daidai lokacin da matasa a Najeriya ke kokarin samar da wata hanya wacce za ta mai gurbin kafar sadarwa ta Twitter da aka dakatar a kasar domin su sama wa kansu damar ci gaba da gudanar da ayyukansu ta yau da kullun kamar kasuwanci da neman ilimi da dai sauransu. Sai gashi kwatsam an kai kara tare da saukar da wata manhaja makamanciyar kafar sadarwa ta Twitter da wani matashi ya kirkira mai suna Crowy a taswirar yanar gizo ta Google Play Store. An dai zargi manhajar da kwafan wasu tsari da jadawalin wasu kafafen.
Suna na Maryam Yako. To na je na yi downloaded amma ni gaskiya ni ban fahimci ma me bane kutukuta app din. Da abin da zaki akan app din is very very slow. So ranin da ma nayi download ranin da cire shi kawai.
A gaskiya na taba downloading wannan application na Crowy. Gaskiya I have a very bad experience using that app saboda na shiga baya tafiya da sauri abubuwan yana jinkiri and kuma wannan application din in ka riga kai log in baka iya yin log out ko kai deactivating account dinka sai dai in kawai ka goge application din.
Sunana Dr. Jibrim Abdullahi Maina. Experience din da wannan crowd din gaskiya ni ma da na ganshi ina da farin ciki na shiga na je na dauko downloading dukkan ma na samu shi yazo saboda babu anan asto din ban sai da na canza email na yi wani abu haka ya sauko. So din mare kamar da Maryam ta ce a baya ban gane ba like I na kasa gane me yake su me manufan shi kaman is it Twitter ne ko Instagram ne ko Facebook haka like in dai sakin sunan mutane ma wanda suke saka profile din su bana ganin komai. So dai na kasa ganewa a ranar washe gari sai na shiga Twitter sai na shiga ana zuwa yana soliciting mutane shi wanda ya bude yana neman a taimaka mishi wai mutane suna zuwa a Play Store suna yin suna bashi bad rating right from the beginning but kafin a fara wannan rigimar. So wannan ya jawo attention din App Store because wannan shi I have good App Store they are not there suna bibiyan mutane sai mutane sun gaya musu sun ga alamar kana samun traffic sai su duba wannan traffic ne then they can launch investigation then another alert cewa ko akwai satar idea ko satar fasaha ko sabanin haka. Wannan shine na experience din da Crowy.
Ganin korafin da masu amfani da ita suka yi na cewa manhajar bata da saukin mu'amala kamar sauran kafafen sada zumunta yasa shirin matasa a duniyar gizo jin ta bakin Adamu Garba matashin da ya kirkiro manhajar ta Crowy wanda ya kasance dan asalin yankin Arewa.
Mun kirkiro da manhaja makamancin haka sosai muna kiran shi Crowy. In fact mun fara wannan project din tun shekarun 2017 muka yi muka samu matsala muka sauke 2018 muka sake hawa muka yi kokari muka yi ya kokari muka sauke 2019 muka sake yi muka sake saukewa 2020 muka yi muka gama har ma muka tallata shi a Apple Store da kuma Google Play Store har mutane suna downloading yanzu haka muna da mutane sama da 31,000 da wani abu wanda suke amfani da shi kuma the same irin manhaja ne yanda ake social media namu ya dan sha bamban da Twitter saboda wato mun yi shi ne saboda mu yi targeting mutanen Africa particularly ma yan Nigeria yanda za su tafiyar da al'amuran su ta hanyar kasuwanci da kuma hanyar sadarwa ko kuma da mutunci da suke establishing akan wannan platform. So that's exactly yanda mu muka yi designing shi wato namu manhajar wanda muke kira Crowy yana nan yana aiki yanzu haka.
To ka ce ne yanzu a kalla zai kai shekaru 5 zuwa 6 kenan ko
shekara kusan 5 muka fara aikin kin san wato building irin wannan technology ko kuma ce platform yakan dan dauki lokaci saboda abubuwa da yake bukata da kuma irin hikima da maida hankali da za a yi saboda a tsara shi ya kama asalin mutane da suke amfani ya kai kuma ya biya musu bukatunsu.
Me ya kuka tsara wannan me ba huja hankali
to a matsayina na shugaban kamfanin ni dan bincike ne da karanci na yi karanci sosai akwai littattafai da yawa da nake karatu nake ga a shekara haka ina kan iya kanta takardu kusan 40 so ina yawan bincike sosai. So daga nan shine sai na fahimci cewa wato akwai natsarin da duniyan take tafiya yanzu ana gudu ne ana barin yayin mai da kuma abubuwan da suke cikin kasa ana komawa yayin abin da mutane suke fitarwa a matsayin information asset. So mu me muke yi da shi a Africa wanda zai tabbatar mana da cewa yanda da ake yanzu ake kaucewa harkan mai a harkan kasuwancin duniya a dawo harkan technology mu me muke da shi shine sai na fara wannan. Ba ma ni saba na shiga wani class wanda ake kira Questrom School a part of MIT amma wallahi ne karatu gaskiya kusan shekara 2 na shiga wani class na platform technology masters ne in digital innovation na yi wannan karance daga nan sai na fahimci ga ma yanda ma waɗannan mutanen su kansu da nasu da kuma yanda tsarin kasuwan yake mu ya za mu tsara namu ya daidaita da yanda tsarin duniya za ta amince da shi, to shine muka fara wannan abubuwa.
Kamar yadda kace ya samu karbuwa sosai, mutane sun fahimci wannan
manhaja? Ana kan da ya fahimta, kin san an dan sabu kalubale saboda ina ɗaya daga cikin wanda suke asalin fada da Twitter akan abubuwa da suke so su jawo a ƙasar mu Najeriya, kuma ba komai ne ya jawo abin da yasa nake fada da su ba, wai saboda wai abin da muka kirkiro exactly ma irin nasu bane, a'a kawai saboda na fahimci yanda suke tafiyar da al'amuran su ne, domin kasuwan din ko kuma in ce din tsarin shi manhaja irin wannan yake a duniya yana da nashi tsari, wanda daga kaga abin da yake tafiya da shi ka san wani lokaci akwai siyasa a ciki, wani lokaci akwai kasuwa a ciki, to sun dauko tsarin su a Najeriya da siyasa, to shine kuma siyasar nasu abu ne wanda zai kawo ta da zaune tsaye da kuma tashin hankali, so shine sai na tsaya na ce to wayannan mutanen idan muka bar su da yake nasu tsari su, idan muka bar su sai su rusa mana kasa, shine sai na tsaya kan su sosai, mutane suka ce na yi fada da su ne saboda nawa application din sa.
Kuma sauraro, saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata, idan Allah ya kai mu mako mu na gaba shirin zai daura, yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirye shirin, ke mana fatan alkhairi, assalam.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi, ya ce ya madaukakin sarki ka tausaya waɗannan ɗaliban makarantar sakandaren birnin Yauri tare da dukkan ɗaliban da aka sace ta hanyar kubuto da su cikin koshin lafiya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce hakika kamar yadda shugaba Buhari je jihar Borno, to kuma fa muna buƙatar ganin shi a jihar mu ta Niger, domin wallahi wutan matsalar tsaro ta sako jihar tamu a gaba tana neman babbake ta, saboda haka ya kamata ya waiwayo mu da gaggawa domin ya kawo mana agaji. Allah ya sa ya ji kuma zai yi hakan, amin. Sakon Sani Muhammad Chindo Ngwa Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam biyo ya Hausa al'ummar jihohin Zamfara da Kebbi da Niger da kuma Katsina, suna buƙatar addu'o'in mu ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake yi. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin mu na arewa da ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa, umarnin da shugaba Buhari ya bayar na NNPC ta fara aikin hako man fetur a jihar Borno hakan abin a yaba ne matuka, sai dai wani hanzari ba gudu ba, ya kamata a magance matsalar tsaro kafin a fara aikin hako man domin kada garin gyaran gira a rasa ido. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, ya ce ina kira ga al'ummar duniya baki ɗaya da cewa don girman Allah da manzansa mu dinga taimakawa 'yan gudun hijira, domin duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba, sannan kuma ya kamata mu dinga tunawa da cewa mu ma fa muna iya tsintar kanmu cikin gudun hijira, tunda dai su ma waɗannan 'yan gudun hijira ba su san hakan za ta ritsa da su ba. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba da 'yan uwansa saboda rasuwar gwaggwansu Habiba Ma'aji Salim Bambi shekaran jiya Juma'a a gajin Duguri ƙaramar hukumar alkalirai jihar Bauchi, Allah ya jikanta da rahama, da kuma idan tamu ta zo mu cika da imani. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Leo Sahil da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.